Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barka da asuba da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 30 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wani dan bindiga ya bude wuta a wajen wata majami'a dake kudancin birnin Al-Kahira daura da wani kanti mallakin Kirista ya kashe kalla mutane tare ciki har da dan sanda. Jama'a a birnin Masar sun ce an harbe maharin yayin musayar wuta da aka yi da shi jiya Juma'a a wata majami'ar Mary Mena dake gundumar Helwan. Wasu mutane biyar sun raunata ciki har da dan sanda a cewar mai magana da yawun ma'aikatan lafiya Khalid Megahed. Ma'aikatan lafiya ta Masar ta ce maharin ya mutu sakamakon harbe shi da aka yi, yayin da ma'aikatar harkokin cikin gida ke cewa maharin ya raunata kuma an kama shi da rai. Ƙungiyar ISIS ta dau ikirarin kai harin a wata sanarwa ta kafar labaranta Amaq. Masu bincike sun ce sun gano dan bindigar kuma ya sha kai harahar a shekarar ta gabata. Tun farko dai jami'an Masar sun ce suna binciken yiwuwar akwai dan bindiga na biyu. A ɗaya bangaren kuma ƙungiyar ISIS ta fito za ta dauki alhakin harin bomb da aka kai a farkon makon nan a wani babban shago dake birnin St Petersburg na kasar Rasha. Kungiyar ISIS ta faɗa a kafar labaranta ta Amaq cewa wata kungiya ce mai alaka da ita ta tayar da bomb din, sai dai kuma kungiyar bata bada wata shaida dake tabbatar da ikirarin nata ba. Akalla mutane 13 ne suka raunata lokacin tashin bomb a haɗin gida a babban shagon Forex Stock ranar Laraba. Jami'an asibiti sun ce baki ɗaya duk mutanen da ke cikin wannan hari ya shafa babu wani da ya samu mummunan rauni. A baya masu bincike a Rasha sun ce suna ɗaukar wannan harin a matsayin wani yunkuri na kisan kai ne. Sai dai kuma ranar Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. China ta musanta cewa tana aikawa Koriya ta Arewa mai wanda hakan ya zamto sabawa takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi China da yin hakan. Da take magana da manema labarai jiya Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hu Shunyan ta ce China na aiwatar da kudirin Majalisar Dinkin Duniya 100% kan abin da ya shafi Koriya ta Arewa, kamar yadda nauyara ta yi a kanmu na matakin ƙasa da ƙasa. Ta ci gaba da cewa ba za mu taɓa barin 'yan China da kamfanonin ƙasar su yi wasu harkokin da za su saɓa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Duk da cewa tana aiki da takunkumin da aka saka, har yanzu akwai shakka Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan waɗanda suke ganin har yanzu akwai hanyar da ake bi wadda ta saba takunkumin. Kuma duk da cewa China ta sha fitowa tana musanta wannan batu, hakan bai hana shugaba Trump rubuta sako a dandalin Twitter da ke cewa abin takaici ne har yanzu China tana barin a ɗauki mai zuwa ƙasar Koriya ta Arewa. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakabo sabbin takunkumin da za su rage man da Koriya ta Arewa ke samu a martanin gwajin makamin mai cin dogon zango da ƙasar ta yi. Da babban murya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da kama masu zanga-zangar lumana da aka yi a ƙasar Iran, kamar yadda rahotannin da ke fitowa ke cewa cikin kwanaki biyu an kama mutane sama da 50 da ke zanga-zanga cikin biranen Iran kan halin tattalin arzikin ƙasar ke ciki. A jiya Juma'a ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa da ke cewa wato rahotanni masu yawa na nuna yadda ƴan Iran ke gudanar da zanga-zangar lumana a fadin kasar. Ta ci gaba da cewa shugabannin Iran sun mayar da ƙasa mai yalwar tattalin arziki da al'adu zuwa ƙasa mai fama da matsalar tattalin arziki waɗanda ke ɗaukar matakai na bantakaici da ke kawo tashin hankali da zub da jini da kuma hargitsi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga dukkan ƙasashen duniya da su fito su nuna goyon bayansu ga mutanen Iran da kuma buƙatunsu na neman ƴanci da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana ke cewa shi ke kawo hoda rabon wani
a Sudan nake a Najeriya nake a Khartoum nake garin sarki ban mance da ku ba Hausawa ban mance da ku ba Hausawa
Sunana Aminu Muktar Umar Kwalli, ina nufin gaisuwar sabuwar shekara ga daukacin zuriya Indonesia maza da mata Kano da Gombe duka inda suke a Najeriya, haka kuma ina gaishe da duka ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka, haka kuma ina gaida antina ta Amerika wato Halima Jimiro da fatan ita ma tana nan lafiya da duka zuriya.
Mahaukata yanzu na fasa sun kai gida
kuna
gina wurare ta muna ji na gunki mai kafan karo ki gama ba ka san dan ko
kuna gina
wurare ta muna ji rabo bai gina wurare abu zai samu jinka dubu
kuna gina
wurare
ta muna ji
yara a sai dare a samu kudi wurare maza
kuna gina wurare
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Sunana Muhammad Salihu, kaura na mura daga jihar Zamfara. Ina yin ma ƴan uwa mabota wannan dali barka da sabuwar shekara. Idan muka ga farkon wannan shekara lafiya, Allah ya sa mu ƙarshen ta lafiya. Assalamu alaikum.
Hey, hey, hey. Assalamu alaikum. Mana Ibrahim S. Bello, Nigerian Police Service da Jibouti. Ina miƙa sabon sakon gaisuwar sabon shekara da ɗan dandalin abin Yahuce na WhatsApp. Da wasu Hajiya Fatima Halliru Daura, shugaban mata, Usamin Muhammad Saka, da Sau Bala Dahiru Hassan Bala Branko, da Garba Muhammad Dajin Baba Jazi, da duk wanda ban san wani abu da sunansa ba na gode.
Tab chuk aayo re,
zindagi ban mein naya laayo re.
Hoy hoy dukh bhar din bhi tere bhaiya, bhi tere bhaiya. जिम दुत छाई हो खेड़ ले गोरी मन के बिना रिम जिम दुत छाई
गिर के आई हो
तेम पिता दर लाए रे बदर देकर मोरा किया
Assalamu alaikum. Sunana Zahiruddin Ahmad Aliyu, shugaban kakakin majalisar talibai na jihar Jigawa. Ina miƙa sabon sabon shekara ga ƴan kungiyar mutum a Bari Yahuce da kuma babban yayanmu Ibrahim Alfa Ahmad, Alhaji Gidado, Baba Dajin Jazi, Malam Bala Branko, Hajiya Fatima, Hajiya Madina, da kuma dukkanin sauran ƴan wannan kungiya da ban ambaci sunansu ba. Assalamu alaikum.
Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita no eh barna. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita no eh barna. Duniya mu bi ta asannu. Shin duniya gidan kashe ahu kuma ya kashe taro ya yi banna ba wani ya kashe sisi ba. Duniya mu bi ta asannu. To duniya mu bi ta asisi to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta. Duniya mu bi ta asannu.
Mai magana Hafiz Balaraba Gusautu. Ina miƙa dumbin gaisuwa ga dukkanin ƴan wannan dandalin, sannan ina miƙa gaisuwa ga mai daraja mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkar Muhammad Liman, da fatan an yi shekara lafiya. Sannan ina miƙa gaisuwa ta ga uban ƙasar Tudun Wada Alhaji Nuruddin Muhammad Kabir Dan Baba, da ya cika shekara biyu saman karagar mulki.
Allah ya rafa ubangiji mai iko tsara sarkin baya.
Assalamu alaikum sunana Mansur Salah Adeja ina mika gaisuwa ta ta sabuwar shekara ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokai na wannan dandali gaba daya musamman ma shi chairman kai Gombawa Allah ya fita mu lafiya
sashen Hausa na muryar Amurka sunana Muawiya Abubakar Zurmi daga jihar Zamfara ina mika sakon gaisuwar sabuwar shekara ga mai girma mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakal Muhammad Liman da shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da fatan Allah ya nuna muna shekarar 2019 lafiya amin
alaikum dandalin BOA Hausa sakon gaisuwa sabon shekara daga bakin Hajiya Fatima Halliru shugabar mata ina gaida in dandalin BOA Hausa gaba daya da yan abari ya huse da babban ya Ibrahim Alfa Ahmed Fatima Halliru da wura shugaba ina gaida mai son Amir da Aliyu Mustafa Safa nagode
Abdulsamad Kabiru Musa Kofar Mali Gusau ina gaida daukacin al'ummar da suke a wannan dandali na biyu a Hausa da daukacin dukkan al'ummar duniya ina taya su murna da murnar sabuwar shekara Allah ya maimaita muna mu ga tabbin badada
Assalamu alaikum sunana Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na kasa ina yiwa ɗan uwana membobin kungiyar muryar talaka baki daya murnar shigowar sabuwar shekara sannan ina taya ɗan dandalin mu na abari ya huce murnar shigowar sabuwar
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Sadisu Rabindami, Malam Goji daga Jihar Bauchi, shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na Jihar Bauchi. Sakon sabon shekara wa dukkanin masu sauraron mu na muryar talaka da kuma ƴan kungiyar Abori Hushe na wasa da fatan za a yi shekara lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Sunana Adamu Tahiru Gayi, sakataren kwamitin amintattu na kungiyar murya talaka ta kasa reshen jihar Kebbi. Ina yi wa aboki na shugaban karamar hukumar mulki ta Kalgo, Honorable Umar Namashayi Digi, murnar shiga sabon shekara da kuma ilahirin al'ummar duniya baki daya.
Assalamu alaikum, gaisuwa fatan alheri sabon shekara da zuwa ga Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sauran ƴan kungiyar wasu abu da hutu da shugaban algon na jihar Jigawa Alhaji Aminu Sani Gubal da shugaban karamar hukumar Hadeja Alhaji Abdullahi Nekanti da Alhaji Ashir Ali Musa da ke kwana tun da Alhaji Ibrahim Uba da ke kantun kwari ni na Alhaji Dan Gambo na gara ina kuma fatan alheri Allah.
Assalamu alaikum, sunana Habdo da Fika. Ina miƙa dumbin gaisuwa zuwa ga tsofaffin ɗaliban makarantar sakandare ta Kutuskum, wato GSS Kutuskum. A safiyar yau, insha Allah, za mu yi gagarumin taron shekara da shekara, wato reunion, domin karfafa zumunci da nemawa makarantar ta mu ci gaba. Ni dai burina a madadin jagoran taro shi ne mu sama wa al'umman makarantar ta mu haɗin kai da zaman lafiya. Ina kuma fata za mu ɗauki matakai wanda za su ƙara wa makarantar basirar koyar da ɗaliban kamar yadda ake yi a ƙwararrun makarantu. A ƙarshe, ina kuma fata za mu yi taron lafiya, mu gama lafiya, sannan kowa ya koma gida lafiya. Mun gode.
Ta ga tsoffin ɗaliban makarantar sakandare da ke garin Kutuskum, wato GSS Kutuskum, wanda yanzu ta zama Roman Senior Science Quartet School. A safiyar yau, Asabar 30 ga watan 12 ta wannan shekara, za mu kaddamar da taron tsoffin dalibai na shekara-shekara, wato reunion, da zummar ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin tsoffin dalibai. Burinmu a wannan taro shi ne mu bullo da hanyoyi da za a farfaɗo da martabar makaranta ta fannin malamai da kayan koyarwa. Daga ƙarshe ina fatan za mu yi taro lafiya kuma kowa ya koma gidanshi lafiya. Na gode.
Secondary GSS Potiskum tashi na 50. Bayan haka ina miƙa godiya ga shugabannin ruku na shirye-shiryen wannan kungiya, kamar Habu Dauda Fika, babban shugaba ga wannan committee, Maimuna Galadima da Maimuna Baba Gimba da Hadiza ɗan Mamu da Nankam Ayuba da Baba Idi da Muhammad Goroma da Ibrahim Muhammad da Hajiya Fatima Ibrahim Hassan da ni kaina Halid Muhammad Jana. Allah sa a gama biki lafiya, kowa ya koma gidansa lafiya. Wa salam, na gode.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hanzi. Za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni na Jil Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.